game da abin da kwamitin ta ce ne na'urar zaben na biometric da aka samu shekaru 9 kenan ta tsufa kuma ba ta iya yin aiki sosai don haka lalle akwai bukatar a yi sabuwa wannan ra'ayi ya sha bamban da korafin hadakar kungiyoyin jam'iyyun siyasa dake adawa da buga sabuwar rajistar masu zaben Daraktan fasahar sadarwa na babban jam'iyyar adawa NDC Kwame Griffiths tun farko ya nace cewa ko da yake an samu na'urar a shekara ta 2011 ne sau 81 kawai aka yi amfani da ita kenan tana cikin koshin lafiyarta Yana da muhimmanci a fahimci cewa sau 81 kawai aka yi amfani da na'urar nan da ta hada da laptop da sauran kayan aikinta. Na farko, rajistan gama gari a shekara ta 2012, sai a shekara ta 2014 aka yi amfani da ita kwana 10 wata kaitattar rajistar masu zabe. Aka tattara ta aka ajibge a ofishin hukumar zabi sai a shekara ta 2016 aka sake amfani da ita tsawon kwana 10 sannan a shekara ta 2019 aka koma yin amfani da ita kwana 21 karkashin shugaba Jean Mensa don haka fadan cewa an yi amfani da ita tun shekara ta 2011 baya nufin ta tsofi don shi sai a yi sabuwa da yake mayar da martani Sakataren zakarwar Mass Action Committee, Atik Mohammed, ya karyata ikirarin cewa tsawon lokacin aikin na'urar bai wuce ba.
So if the argument is 81 days, and you think 81 days is not enough to cause the machines to abuse, then why did they...
Shin na cewar sa, kan na'urar kwana 81 ta yi aiki na nufin kwana 81 din bai isa ya bari na'urar ta na kasa ba? Tau mai yasa san ka azari kodanta akan kashi 47 na amfanin na'urar akan haka na cewa akan aikin kwana 81 shine saukake kuma hujja maras karfi shin za ku iya cewa na'urar tana nan lafiya yadda za ta iya aikin ta rangaga dau da aka tsara ta yi amsa dai ita ce a'a don haka Ungiya tabbatatta mai zaman kanta kamar hukumar zabe take ganin ya dace a buga sabuwar rajistar masu zabe da za a iya dogara akan ta saboda hakan na da muhimmanci akan haka ne kwamitin ke ganin matakan hukumar zabe a matsayin daidai kuma kan lokaci Mr. Muhammad ya kuma karyata ikrarin cewa buga sabuwar rajistar zai zama barnan kudi yana mai bayar da goyin bayarsa ga hukumar zabe ta kammala buga rajistar kan lokaci wa zaben shekarar nan Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana